Bana hukumar aikin hajin kasar Ghana ta kasa cike kotar da kasar Saudiya ta bayar saboda wasu dalilai da suka shafi sadar kudin aikin hajin bana. Wasu sun yi amfani da bizar ziyara domin yin aikin haji. Wasu kuma sun shiga makwabtan kasashe kamar Najeriya, Niger da Togo domin zuwa kasar Saudiya don yin aikin hajin bana. Shugaban hukumar aikin hajin Ghana, wato Ghana Hajj Board, Alhaji Ban Abdullah Banda ya tabbatar da hakan.
Hukumar Saudiya sun ba mu kuta 6,000 amma a yau ba abin da za mu iya mu samu wannan 6,000 ba, za mu iya mu samu mutane kamar 4,000 ne, amma still ba mu kare ba ma'ajatan da suke da manufar su je Saudiya a shekaran da suna cikin biya.
Ya kara da cewar rashin cike kotar da Saudiya ta basu ba zai kawo musu cikas ba saboda sun riga sun yi hasashen hakan.
Mun yi hangin nisa da muka gabatar da farashin haji na bananga da yake kamar wata, muka ga ainihin hadadin mutanen da suka biya she muka gani cewa kan babin da za mu samu kotan nan ba. To daga awarin mu da masu mallaka airlines da muka yi magana, masu mallaka accommodation su duka su da mun yi magana da su, don shi abinda muka dace da su ne shine kudin da za su karbi a yanzu kudin za ta dogara ne a dadin mutanen da muka yi da su a yau da nake maganan ga, don shi ba abin da za mu samu wani bashi a cikin wanda shirye-shirye mu ba.
Shugaban yada labarai na hukumar aikin hajin Ghana, Alhaji Abdulrahman Gomda, ya ce tsarin aikin hajin bana ya fi kowane tsari da aka taba yi a tarihin aikin hajin kasar Ghana.
Na fadi ma kowa mutanen duniya cewa shirye-shiryen da muka yi saboda mu bar mutane su tashi su kai can da lafiya, duk rahoton da muke samu daga Saudiya ma yanzu daga watun timin da muka aika can advance team na nuna cewa komai na tafiya yanda muke neman sa.
Yayin da muka zamta da maniyata aikin hajin sun bayyanan mana da yanda aikin hajin banan ya kasance.
Wallahi shin ce masha Allah tabarakallah, komai yayi kyau, kowa yazo timin da aka bayar arrival time, kowa yazo in time aka arrange da time yake aka fara checki, kowa ya wuce kadan kan ashe yanzu dan ga kowa ya shirya komai.
Alhamdulillahi wanga shekara dai mu da kanmu mun ga sakiya ma mai daiwa da wallahi farkon jirgi ce ga, amma mun tashi kaman an ba wani abin ga an te kan kwanciya han, kowa ya shiga jirgi kwanciya han.
Sunana Hajiya Salamatu Alhaji Tahiru Agera, mun zo mu je mu yi aikin haji ne, mu je mu roki Allah kuma ya yafe mana kwarakwaran mu ya ji kan gawayen. Wallahi alhamdulillahi mun gode ma Allah, Allah sa yanda muka samu komai sauki nan, kuma in muka je can kuma mu samu komai sauki haka.
Alhaji Papa Angola wanda ya sama da shekaru 20 yana fashin baki a aikin haji, bana ma yayi tsokaci kan karancin mahajjata da aka samu.
Abinda muke gani yanzu ba za su samu 6,000 nan ba, saboda ka jiragen zai ragu domin waɗanda ke rike da visa na visiting visa su ne waɗanda suka shiga ƙasar Saudiya. In ka duba Najeriya suna amfani da visiting visa wanda yake Saudiya ta cancel, nan ma muke duba in na gana ma ba an cancel ba in future ba wanda zai bi Hajj Board saboda ana ganin yawan kuɗi da kuma yanda yanayin ya kasancewa.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, Muira Amurka daga Accra, Ghana.